Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri, muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin guji abubuwan da muke tafa da su, ka Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To Baballe, kasar Niger ta kada kura yau Lahadi a zagaye da biyu a zaben shugaban kasa wanda ake sa ran zai zama na farko da gwamnatin Faran Hula za ta mika ma wata sabuwar gwamnatin Faran Hula a kasar da ke Afirka ta Yamma. Dubban masu zanga-zanga sun kuma sake yin tattaki a titunan Myanmar a yau Lahadi wuni guda bayan da aka kashe wasu mutum biyu, yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba. An yi bukin cika shekara daya da kasar Italiya ta zama kasa ta farko a wajen nahiyar Asiya da aka tabbatar da samun bullar coronavirus a ciki.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Niger yau Lahadi miliyoyin 'yan kasar ke kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. Kanin tsohon shugaban kasar ta Niger Muhammad Usman da tsohon ministan cikin gida Bazoum Mahamad.
Dunhunan zaɓe 25,978 cewa duka kayan da muka aika sun tafi, kuma duka waɗanda suke can masu kula da zaɓe, president da magatakarda na runhuwar zaɓe, an shaida mana suna runhunan zaɓensu. Kuma zaɓe hali yanzu yana tahiya, babu wata matsala da aka sa.
Ha kuma za ku ji abin da wasu 'yan Nijar suke cewa kan yadda zaben yake gudana a jihar Tawa.
Mutane ba su huto ba da fifi don ɗazu ma sai da na kira wakilin mai gari ni ce mishi kira mun ai mobilizan mutane su fito, mutane babu su gaskiya kamar wancan.
Sannan kuma za ku ji cewa a jihar Kifa an buɗe rumfunan zaɓe duk da irin matsalolin tsaro da yankin ke fama da shi. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Nijar ta kada kuri'a a yau Lahadi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wanda ake sa ran zai zama karin farko da gwamnatin Faran Hula za ta mika ma wata sabuwar gwamnatin Faran Hula a kasar da ke Afirka ta Yamma da ta samu 'yancin kai daga Faransa a shekarar 1960. Dan takarar jam'iyya mai mulki Muhammad Bazoum da ake ganin mutane da dama suna ra'ayinsa bayan ya tsirewa abokan karawansa a zagayen farko a ranar 27 ga watan Disamba, inda ya samu kashi 39.3 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Yanzu yana karawa ne da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman wanda ya samu kashi 17 cikin 100. Bazo mai shekaru 61 ya lashe takobin ci gaba da manufofin shugaba Isufu na maida hankali akan batun tsaro, yayin da kasar ke fama da ayyukan 'yan ta'adda, inda kuma ya alƙawarin fitar da wasu shirye-shirye na farfaɗo da tattalin arzikin kasar. Shiko Usman mai shekaru 71 a duniya ya yi alƙawarin kawo sauyi da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Dubban masu zanga-zanga sun kuma yi tattaki akan titunan Myanmar a yau Lahadi wuni guda bayan kashe wasu mutum biyu, yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba da barkonun tsohuwa da ruwan zafi akan masu zanga-zangan kin jinin juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da mummunan tashin hankalin. Ya faɗa a wani sakon Twitter cewa amfani da ƙarfin tuwo da tsoratarwa da tirsasawa a kan masu zanga-zanga ba abu ne da za a lamunta da shi ba. Mutum 20 ne suka jikata a tashin hankalin na jiya Asabar, a cewar shugaban ma'aikatan sa-kai da ke kai agaji, kana aka tsare wasu 566 a kan batun ƙin jinin juyin mulkin sojojin, in ji mataimakin shugaban wata ƙungiyar raji ta 'yan siyasa da aka taɓa ɗaure su. Shekara ɗaya kenan da ƙasar Italiya ta zama ƙasa ta farko a wajen nahiyar Asiya da aka tabbatar da samun ɓullar cutar coronavirus a ciki. A ranar 20 ga watan Fabrairu, Italiya ta tabbatar da mutumin farko da ya harbu da cutar COVID-19, wani ɗan shekaru 38 da haihuwa daga Codoyo. Papa Roma Francis da shugaban Italiya Sergio Mattarella sun yi bukin zagayowar wannan ranar, inda suka kafa ranar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa domin ta zama bukin shekara na karrama likitoci da nurses da kuma sauran ma'aikatan kiwon lafiya.
Anjima kaɗan Baba Yakubu Maikeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu, miliyoyin 'yan ƙasar ke kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar tsakanin ɗan takarar 'yan hamayya wato tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Usman da tsohon ministan cikin gida na jam'iyya mai mulki Bazoum Muhammad. Shugaba Isu Muhammad wanda ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe a farkon watan Afrilu da ke tafe ya kaɗa tasa ƙuri'ar a cibiyar farko mai lamba 01 da ke birnin Yamai da nufin ba da odar soma wannan zaɓe. Wakilin muryar Amurka Aiman Silamu Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Mutane miliyan kusan 7.5 da suka rajistar zaɓe ne ya kamata su halarci runhunan zaɓe a tsawon wunin na yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaɓen wanda suke fatan ya shugabance su a tsawon shekaru 5 masu zuwa. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu mai shirin barin gado da ke samun rakiyar iyalansa sun kaɗa nasu ƙuri'un a cibiyar zaɓe ta ɗaya da ke ma'aikatar magajin garin Yamai.
D'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir passer le relais.
Yana mai cewa ina alfaharin kasancewa zababban shugaban kasar Niger na farko da zai damka mulki a hannun wani shugaban da aka zaba a demokradiyance. Sannan abin alfahari ne da 'yan ƙasa suka taka rawa sosai wajen ganin hakan ta tabbata sakamakon gogewarsu a sha'anin siyasa. Da yake bayani a dangane da yanayin da ake ciki a sassan ƙasa, kakakin hukumar zaɓe Nafi'u Wada ya ce kawo yanzu zaɓen na gudana ba tare da wata matsala ba.
Runhunan zaɓe 25,978 cewa duka kayan da muka aika sun tafi kuma duka waɗanda suke can masu kula da zaɓe president da magatakarda na runhunan zaɓe an shaida mana suna runhunan zaɓensu kuma zaɓe hal yanzu yana tahiya babu wata matsalar da aka samu.
Dubban jami'an sa ido na kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa ne ke bin diddigin wannan zaɓe. Tsohon ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya na daga cikin jami'an kungiyar Sensad.
Tun da muka zo ran Alhamis mun zagaya mun haɗu da masu ruwa da tsaki waɗanda suka shafi zancen zaɓe. A cikinsu akwai Saini su ne masu gudanar da zaɓe. Akwai kuma masu gudanar da control na 'yan jarida da CSC. Mun yi magana da su mun ji ra'ayoyinsu sun kuma ba mu abubuwan da suka yi na tsarin zaɓe. Mun duba yanzu mun zo mun ga yadda shi shugaba ya yi nashi zaɓe. Abinda ya kawo mu ga yadda aka gudanar da zaɓe kuma mun ga tsarin zaɓe an yi shi daidai da ya kamata.
Ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Muhammad wanne nasa zaɓen a birnin Yamai ya bayyana wa manema labarai farin cikinsa da ganin wannan rana.
Ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa yau a ƙasarmu a yi zaɓe cikin tsinaki, cikin kwanciyar hankali, cikin zaman lahiya, kuma wanda Allah ya so ya zama shugaban ƙasa kin. Ina ma al'umma godiya da yanda muka gudanar da yakin zaɓe zagaye na farko da na biyu cikin babu babban matsala duk da irin kiraye-kiraye da wa'ansu suka yi. Ina fatan a ci gaba da wannan tsanakin.
Ya kake ji a jikinka akwai al'amar za ka yi nasara?
To, ka san wannan al'amarin ya hannu Allah yake. Amma in ni da na san irin ƙuri'un da nike da su, irin goyon baya da nike da shi, kuma irin goyon baya da na samu sakamakon yarda da manyan jam'iyyu suka yi na su mara mini baya, ina sa zato babu shakka nasara da yardan Allah tana wajena.
Shima abokin karawarsa ɗan takarar 'yan hamayya Muhammad Usman wanda ya nasa zaben a zandar da ke a tazarar kilomita 900 da birnin Yamai ya bayyana fatan lashe wannan zaɓe domin samar da canji a ƙasa a cewarsa. A karfe 7 na yamma agogon jamhuriyar Nijar wato 6 agogon GMT ne ya kamata a rufe runfunan zaɓe don so mu kirga ƙuri'u. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to har yanzu dai batun zaben jamhuriyar Nijar din ne a jihohin Tawa, Maradi da Agadez ana ci gaba da gudanar da zaben shugaban ƙasa ko da yake a waɗansu wurare mutane ba su fito ba kamar yadda suka fito a zaben da ya gabata, amma kuma mata sun fito sosai a wannan zaben. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
In karfe 8 na sanyan safiyar yau ne ɗan Niger da ke cikin gundumar birnin Kwanni da ke kumshe da kananan hukumomi hudu da suka hada da tsarnawa ba zaga a Laila da birnin Kwanni suka so majefa ƙuri'unsu albarkacin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa na Ketepis da shugaban hukumar zabe na gundumar birnin Kwanni Malam Musa Ilakani a lokacin da yake zagayawa domin ganewa idanunsa yanda zaben ke gudana kuma na tambaye shi komi ya gani
yadda nuna abinda suka gani a yau ranar gaba ranar zabe lalle akwai mutane sun hito sosai kuma naga akwai mata da dama sun hito zabe mun ce alhamdulillah mun yi gewaye mun yi sensibilization mun ba da umarni ga mutane bisa kiyaye wa'ansu abubuwa da can baya an kai su kiyaye don saboda a samu a tayar da zabe yadda ya kamata kuma ga mun nan dai kuna gani jama'un ko ina kunzo suna kulawa da zabe inda ya kamata duk ko ina akwai jama'an tsaro suna kulawa da zabe duk da har yanzu dai ba inda an kaka muna cewa akwai wata matsala ba ta san
su ma turawan zaben da ke jagorancin zabubbukan a waɗansu wuraren da muka leka sun bayyana muna yanda zaben ke tafiya
sunana Rabiu Awoli Zakari president di Bureau Report Center ta zabe dai yanzu alhamdulillah mai hawa komai ya fara daidai kuma yana gudana yadda ya kamata gaskiya da mutane kuma sun ba da goyon baya hutar Trump haka so mazaba mutane ga sunan suna zakuwa yadda ya kamata
Halilu Bongera aka ce mini wannan zabe yana gudana salum halin babu wata matsala yanzu dai lahiya lo muke ganin shi
sai an ga babu mutane kamar irin zakukan da
su gaskiya mutane ba su huto ba da bibidan dazu ma sai da ni kire wakilin mai gari ni ce mishi kira mun ai mobilizan mutane su hito mutane babu su gaskiya kamar wancan wallahi babu mutane
wadansu da ni ci karo da su a wurin jefa ƙuri'ar sun bayyana mini nasu ra'ayoyi kamar haka
eh sunana mai daji wannan rana babbar rana ce a gare mu kuma wanga zabe mu da zamu yi mu dai Allah ya zaba mana shugaba na gari
Halima rana ta mai kyau ta farin ciki ta murna mun gode ma Allah da ya kai mu wannan rana tare da zamu zakwa mu shehu Qur'an mu kuma abinda an fatan mu Allah ya sa ai lahiya kare lahiya
sunana Sabtatu mun yi farin ciki mun gode ma Allah duk abinda ya zama alheri Allah ya tabbatar mana da shi
a jahar Agadez zabubbukan na gudana Salum Alum kamar yanda shugaban hukumar zabe na wannan jihar Malam Abdu Muhammadu Mai Shanu ya bayyana muna
yanzu dai mun tsaye da gubernar ku da kanku mun gani biro da wata sabon dai alhamdulillah yan zabe suna nan mutanen sinima da ke mun gudu biro da wata da suna nan zabe ko ina an hore shi alhamdulillah yanzu bisa kai ga cikin kasa Agadez ma ba wata matsala komai da komai yana tayya lami lahiya
kuma a lokacin hada wannan rahoton zaben na gudana lami lafiya a jihar Maradi Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labarin duniya kashi na biyu
Ya asabar shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da ayyana gagarumin bala'i da ya afka wa jihar Texas lamarin da zai bada daman kai tallafi daban-daban na gwamnatin tarayya ga mutanen jihar miliyoyin mutane a jihar mafi yawan man fetur da iskar gas a Amurka sun rasa wutar lantarki kwanaki da dama kana kusan rabin al'ummar jihar suna fama da rashin ruwan sha mai kyau Sama da masu amfani da lantarki 300 da galibinsu daga jihar Texas da Louisiana da kuma Mississippi suna ci gaba da zama babu wutar lantarki da zafi a ranar Asabar. Barnan da ta afkawa ayyukan samar da ruwa ga jama'a da dama a jihar Texas ya karu a jiya Asabar idan aka kwatanta da ranar Juma'a amma har yau masu amfani da ruwa 14,300 ne basu da ruwa. A ƙarshe yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wurin farfado da yarjejeniyar nuclear ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin a cimma nasara yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a maida hankali wurin matsawa ta Iran lamba kan wani sabon shiri mai tsauri Yarjejeniyar ta shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice an kulla ne tsakanin Iran da mambobin kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya na dindindin tare da ƙasar Jamus da ake kira da lakabi P5+1 yarjejeniyar ta buƙaci Iran ta dakatar da shirin ta na nukiliya da kuma kira makamai shekaru 8-15 kana ita ma a dage mata takunkuman kasa da kasa.
Gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Tunda sanyin safiya ne al'ummar jihohin Dipada da Magaran suka tunkari rumfunan zabe dan zabar wanda zai jagorance su a matsayin shugaban kasa. Yayin da shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman ya kaɗa ƙuri'ar shi a mahaifarsa da ke jihar ta Damagaram. Tamar Abari Gariki.
A mazaɓa mai lamba 60 na SOS Barma Mustapha da ke nan Damagaram, ɗan takarar shugabancin ƙasa Alhaji Muhammad Usman ya yi zaɓen shi a wajajen ƙarfe 10:40.
‘Ya’yan Niger suna karkarwa, suna da takaici na suje, wato su jefa ƙuri'a. Incinsu ne, su yi amfani da wannan incin nasu. Saboda wannan nake cewa, ai hattara, kashe duwala kashe da wancan zaɓe da aka fuskanta. Na 2010 zaɓe da aka yi na 2016 da kuma wannan zaɓuɓɓuka da aka yi da na karkara da na jihohi da na 'yan majalisa da na kuma zagaye na farko na shugabancin ƙasa. Waɗannan zaɓuɓɓuka an yi su da coge, an yi su da zamba, an yi su da kurakurai yawa, an sace akwatin zaɓe, an yi amfani da bindigogi domin a hana waɗansu su yi zaɓe. Kuma wani guri kamar yadda wani tabbashi na ya faɗa a wannan kare ba hai ba zaɓe ba aka yi, rubutu kadai aka yi. To wallahi hankali ba za mu yarda ba da rubutu kadai, a'a, abinda za mu yarda da shi shine zaɓe fi sabilillahi wanda zai bada sakamakon abinda ƙuri'ar jama'a ta bada.
Wasu shugabannin rumfunan zaɓe da na zanta da su sun bayyana mun yadda suka fara wannan zaɓe.
Rusainatu Abdulhab suna biro da vat numero 10 nan Kurwarosh. To mun fara a kimanin ƙarfe 8:40 domin buɗe lahiyar lau. An fara zaɓe lahiyar lau a gaban kowa da kowa. Komi da komi yana tare da hannunmu, komi da komi da kowa da kowa yana nan gurin. Babu wani matsala ko guda fuskanci ta ba. Mutane suna zauwa suna zaɓe. A lokacin da muka buɗe zauwa matan ƙarfe 7 da mutane a gurin.
To kamar yanzu na ga wata ta shigo da wani da wata takarda a hannun shi. Kamar kuna ci a uku ne, a mutum biyu ne, a uku ne.
A sisar ne ta kawo, deja dama sun kawo ni kuma wakilinsu ne suka kawo. Shi ne muka ce mata dama suna da mutanensu a nan kenan, sai dai ta diba a gaba inda babu sai a ƙara shi.
Daga ɓangaren jihar Difa da ke fama da matsalar tsaro, su ma dai sun tunkari rumfunan zaɓensu kamar kowa ba tare da wata matsala ba. A bayanin da gwamnan jihar ta Difa Isa Lamin ya yi.
Kuma har kusa harkar tsaro ko da kuma matakai yadda ya kamata. Na mu zuwa har da murace insha Allah ko ina zan mu sa jami'an tsaro su kula da harkar zabe. A jihar Kano dai kowa kamar yadda muka saba da kowa yayi vote cikin kwanciyar hankali kuma ya zabi abinda wanda yake so.
Shugaban Seni ta jihar Difa Aminu Ahmadu Kundi ya ce sun ɗauki dukkan matakan da suka dace.
A jihar Difa gaba daya cikin komin guda 12 na jihar Difa dukkan rumfunan zabe a halin da ake ciki ko sun buɗe ko suna cikin buɗewa. Kira dai da nake so in yi shi ne na ƙara kulawa da harkar tsaro. A ƙara kulawa da harkar tsaro tunda in babu tsaro babu zabe. Harkar tsaro ita ce mafimmanci tunda ke a jihanmu akwai matsalolin tsaro.
Mamadu Bukar Fullo da yayi zaben shi ya yaba da tsarin.
Mutane sun fito da fifi kuma a cikin tsarin da aka yi na zaben lalle mun gan tsari ne wanda ya daidaitu da al'umma. Fatan da muke shine ya kasance mutane sun zo sun yi zabe a kare zaben nan cikin lafiya. Kuma muna kiran al'umma da ya kasance duk wanda ya kasance ya samu shine namu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Social media duniyar matasa.
kowa ne kafafen sada zumunta na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar dan adam ta yau da kullum. Sai dai ya danganci yanayin da ake mu'amala da su, wato ko ta hanyar inganta rayuwa ko kuma gurbata ta. A cikin shirinmu na wannan rana za mu tabo batutuwan da suka jibanci yanda matasa ke mu'amala da shafukan Facebook da Instagram da WhatsApp da Twitter da TikTok da Snapchat da dai sauransu waɗanda ke kan gaba wajen sada zumunta a faɗin duniya. Misali a tarayyar Najeriya, sama da kashi 45 na al'ummar kasar matasa ne, kuma ɗaya daga cikin kalubalen da suke fuskanta a halin yanzu shine rashin aikin yi. Abin da yasa da dama daga cikin su ke rungumar waɗannan kafafen sada zumuntar don baje kolin su, fasahar su da kuma baiwar da Allah ya ba su da nufin nema wa kansu mafita. A game da wannan batu, shirin matasa a duniyar gizo na wannan rana ya maida hankali. Sai ku gyara zama domin jin yanda shirin zai kaya. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin.
Sunana Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu. Ito shi niki akan kafar sada zumunta wani abu ne da ya zo a matsayin ci gaba, saboda a da abubuwan da ba ma iya samun su sai an tafi kasar waje, wani kuma ba shi da halin tafiya. Yanzu an samu ci gaba da zaka iya samun su kana zaune a gida, sai dai ka aika kuɗi kuma kaya yanzu ya same ka. A waje na gaskiya ci gaba ne.
Shin kin taba ciniki a kafar sada zumunta?
Sosai, na sai abubuwa da yawa a kafar sada zumunta, kuma alhamdulillah sai na same su wasu, duk da dai akwai wani lokaci kuma da aka samu akasi na tura kuɗi kuma ba a samu kayan ba.
Akwai kyakkyawar sanayya tsakaninki da waɗanda kuka yi cinikayyar?
Gaskiya duka waɗanda nake siyan abu a wajen su ban taɓa sanin su ba. Sun yi tallan kayan su ne a kafar sada zumunta, na gani na bibiyar da sanayoyin nasu yake, addresses din su da pages din su, wanda ya tabbatar min da cewa eh suna yin sana'ar. Daga nan na nuna interest ina akan abin da suke siyarwa, na tura kuɗi na kuma aka kawo min kayan.
Tukar dai a sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu ji ta bakin wasu matasan da kafar yanar gizo ya taimaka musu a harkokin sana'o'insu.
Sunana Fatima Muhammad Salis, wacce aka fi sani da Salis Fatiti, mawaƙi R&B. Gaskiya social media babban zance ya bani gudunmuwa sosai ga kariya dina da kuma business abubuwan da nake saidawa, ran ina business sunan brands ina brands by sales. Ta hanyar kariya dai mutane da yawa da suka sanni yanzu sun sanni ne ta hanyar social media. Da yawa wasu ma taɓa gani na a fuska ba, ko sun gani a wani wuri ina waka ba, social media nan dai nan suke gani na. Ta nan ne har nake samun daman wasu mutane suna gayyata na in zo musu wasa ko wani abu. Tun da tun a farko dai na fara yin social media, ina dan yin waƙoƙin mutane, ina dan saka kaɗan kaɗan. A haka dai har na dan fara samun mutane suna zuwa suna kallo, ana cewa yayi haka har abin ya tafi ya kai wurin wasu manyan masu waka, wanda su ma suka kira ni da kansu, suka bani dama na dan masu wasa da sauransu, har yanzu dai muka kai inda muka kai.
Sunana Bashir Yaya, kuma ni I'm into business and printing the customized packages, the gift packages. Mutum bai san me zai samu mako mamayen shi ba, ko friend din shi, ko matanka yake kana buƙatar gift for birthday or anniversary and stuff like that. Muke taimakawa, muke mai packages that people zasu so. So na fara business in the ne, I think 2019, ending of 2019 din na fara. So abin da ya taimaka min with social media is already dama ni a popular school a Kaduna na tashi. So when ka tashi from a popular school already kana to connect da wasu mutane, you have friends already da zasu supporting inka no matter what. Ni kuma mi jama'a ni already ina the friends that are into movies, advertising, music, masu businesses and stuff. So the not part of business ina, it was easy in Sami. So one on one duk su taimaka man da reposting, wani su man reposting su ce to ga abin da nake yi, yanda su ma followers din su zasu gani su bini, yanda followers din another person su ma zasu gani su bini. So from there ne ma na fara samun customers ina, and there's no boot in our page, and yanda wanda ba su ma da phone number zasu ya samu na Instagram, ko su same ni a Twitter, ko kuma wanda su kuma ba su Instagram zasu ya samu na a number na street for Kigama music. So and then the tour of pictures, because when I dealing the pictures and mutane in case I sa hoton mutun akan kofi ko za sa hoton mutun akan pillow, wurin abubuwa dai da ire-iren su dai. So zan iya cewa social media ya taimaka min, because ni yanzu 80% of business in da nake a social media ne, because kowa na social media ne, our governor mu na social media, president is on social media. So mun tafa mu souvenirs for senators and souvenirs the biki and stuff. So ma in ba social media ba, ba in da za su ga pictures da videos and products din da muke yi ba. So wasu a social media suke gani irin abubuwan nan da su ma za su ce wow, ya musu kyau. Su ma za su tafi mu ma musu irin abin da suka gani. So with that zan iya cewa gaskiya social media na helping 80% of in business da muke yi.
A daidai wannan gabar za mu dakata a shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora. A madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email. Za mu fara da sakon Shehu Adamur Jau. Yace hakika a yadda tsaro ke kara lalacewa a jihar mu ta Niger a yan kwanakin nan gaskiya abin dubawa ne matuka, kuma hakan ya nuna cewa dole ne fa sai gwamnatin jihar tamu ta tashi tsaye domin takawa matsalar birki tun lokaci bai kure ba. Sai kuma sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Sani mai lange-lange da Alhaji Zaidu Bala Kofar Sabuwa ta madassar Sani Ilela Giyari. Suka ce to jami'an hukumar zaben jamhuriyar Niger hakika yi wa dukkan 'yan takarar shugabancin kasar adalci zai taimaka matuƙa wajen wanzar da zaman lafiya gabanin gudanar da babban zaben kasar zagaye na biyu kuma na ƙarshe da kuma bayan kammala zaben. Sai kuma sako daga Usman Shitu Mahuta, karamar hukumar Dandume jihar Katsina Najeriya, ya ce hakika ban kaɗo wani gida da wasu miyagun mutane ɓata gari ke ajiye muggan makamai da bindigogi da harsasai da ma kayan uniform ɗin soja da 'yan sanda a jihar Bauchi, wata babban nasara ce ga jami'an tsaron Najeriya a ƙoƙarin da suke na daƙile ayyukan ta'addanci a arewacin ƙasar. Sai kuma sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya, ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Bayan bakin cikin sace 'yan makarantar sakandaren Kagara a jihar Neja, akwai kuma takaicin yadda makarantar take, ya nuna gwamnatin jihar Neja ba ta kulawa da makarantun sakandare. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Baballe a takaice, kasar Niger ta kada ƙuri'a yau Lahadi a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa, wanda ake sa ran zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta miƙa ma wata sabuwar gwamnatin farar hula a ƙasar da ke Afirka ta Yamma, wacce ta samu 'yancin kai daga Faransa a shekarar 1960. Dubban masu zanga-zanga sun kuma yi tattaki a kan titunan Myanmar a yau Lahadi, wuni guda bayan kashe wasu mutum biyu, yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba da barkonun tsohuwa da ruwan zafi a kan masu zanga-zangan ƙin jinin juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Da mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Lewis Sahil da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.